wadata
a cikin al'umma.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa dake karkashin tashar Television ta Hausa TV, wanda nake karanto muku littafin nan mai suna Bakar Wasika, wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta. To kamar doka sani yau ma zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Bangaren Momi ya dawo kai tsaye ya nufo ɗakin Laila, bai tsaya nokin baya tura kawai ya shiga. Sai ya same ta zaune gaban mirror tana duba fuskar ta. Tsaye yayi cak kamar ba shi ba. Ta ina zai fara? Me zai ce mata? Sorry, shi da kansa ya ce mata sorry after ta kira shi da wani? Kya ma zai ce mata haka? For the sake of daddy, wata zuciyar ta raya masa, but duk da haka bai jin zai iya ce mata sorry. Idan wani abu ya fara tsakaninmu, ki bar shi a tsakaninmu, ba sai wani ya ji ba, ya fada sannan ya juya, sai kuma ya juyo. And if you need something, let me know. Yana fadar haka ya juya ya fice ba tare da ya rufe mata kofar ba. Tabo baki ta yi ta miƙe tsaye ta isa gurin kofar ta rufe, ta juyo ta dawo gaban madubin ta sauna. Har ga Allah tana son Talba kuma ta san yana son ta, amma abin da yake mata yayi yawa. Girman kansa da jin kansa yayi yawa. That's why dazun ta fada ma dadi cewa bata shirya auren sa yanzu ba. Sai nan gaba Momi kuma ta koya mata baya, ganin kullum ita ake kwara. But this time around Momi ta goyi bayan ta. Jin wayar ta tayi kara, alamar sako yasa ta miƙe tsaye ta isa gurin da wayar take, ta dauka ta duba sakon. Good night shine rubuce da number Talba. Ba shiri ta zauna tana mamaki, da gaske shine ya turo mata wannan sakon ko dai wani ne? Dan murmushi ta yi, duk sai na rama abin da kai min. It's my turn, ta fada tana jin wani irin dadi. Juya ido ta yi, ya kamata ya san ina da tsada, ta fada sannan ta kwanta saman gadon. Kamar jiya Saturday, yau kuma Sunday, kowa yana zaune a teburin cin abinci banda dadi da zai karya bangaren sa, da kuma Laila da take dakin ta. Ina Laila? Talba ya tambaya yana kallon Amal. Ta ce wai ba za ta fito ba. Why? Just hada na ta breakfast din na kai mata dakin ta. Ba Momi da Kabir ba ko Amal har baba mai aikin su, sai da ta kalle shi kamar dai ba kai Talba ba, Kabir ya fada. Sai Talba ya murmushi kadan. Sound funny right? No, sound new. Momi ta yi murmushi. Ban fada muku ba, wata rana Talba zai canza. Ya miƙe tsaye ya shiga hada Malaila na ta abun karyawa. I didn't change. Ina yi ne for the sake of you and daddy. So, na dan ra'ayin kanka kake kenan. Kenan baka farin ciki da abin da kake. Doesn't make sense. Kabir ya fada yana taba baki. Talba dai bai sake ce masa komai ba, har ya cire wa Laila komai ya dauka ya nufi upstairs. Amal ta miƙe da sauri ta bi bayan sa, ta riga shi karasawa gurin kofar, ta bude masa saboda hannayensa duka biyun suna dauke da abu ne. Yana shiga, Amal ta janyo kofar ta rufe har gefen gadanta, ya aje mata komai sannan ya dago ya kalle ta. Good morning, ya sake gaishe ta duk da kasancewar ya aika mata da sakon gaisuwa da safe kuma bata masa reply ba, which pain him. Bata amsa masa ba, sai kallon sa take. Ga breakfast dinki, idan kina bukatar wani abu ki fada min. Yana fadar haka ya juya, sai da ya kusan isa kofa sannan ta ce, an jima zaka kai ni shopping, idan kin shirya ki kira ni. Ya fada ba tare da juyowa ba, sannan ya fice ya ja mata kofar. Yana sakowa downstairs bai koma dining din ba, sai ya nufi kofar fita. Yana fitowa ya tsaya bakin kofar falon ya kira Ali. Kamin Ali ya fike, Kabir ya fito ya tsaya daidai inda yake tsaye. Ka san me ya yi Talba? Talba ya kalle shi yana kokarin yanke kiran Ali da yake yi. Kai dan uwana ne, ba zan so ka cutu ba, kamar yadda ba zan so Laila ta samu matsala ba. Ni shawara da zan baka, kar ka auri macen da baka so, domin za ku yi ta samun matsala ne kawai. Ji abin da kake yi a yanzu, saboda Momi da dadi kake yi ba wai dan ka faranta ranta ba, kuma ba dan kana so ba. Hakan kuma zai haifar da kiyayya da tsana a tsakaninku. Talba ya saka wayar sa aljihu yana kallon Kabir. Ina son ta Kabir. No, maybe dai kana son ta saboda baka san me ya so ba, ko kuma kana son ta saboda baka son ka bawa dadi kunya, ko kuma kana son ta saboda kana son ka yi aure. Amma na san wata rana zuciyarka za ta so wata kila Laila ce ko wata daban a lokacin da zata maka laifi kuma ka bata haƙuri, wallahi baka ko sani ba. Wanda zaka so faranta mata a karan kanka idan tana cikin damuwa, kai ta ƙoƙarin ganin ka cire ta. Idan tana kuka, ka ringa jin hawayenta kamar mutuwar ka ne. Duk wannan shan kunun da kake yi, ita zaka sake mata, ka riga neman taimaka murmushi, kana mata dariya. Idan zuciyarka ta fara wannan son, duk son da biyayyar da kake yi madadi ko momi idan suka muzanta, sai ka ji ba daɗi kamar kai aka yi mawa. Daga lokacin ne rayuwarka za ta fara canjawa. No Kabir, you know I don't believe in love. So wannan daren ba zai taba zuwa ba, balle har na kwanta nayi wannan kalar mafarkin. Ku ne da kuke karance-karance da kalle-kallen fina-finai, kuke daukan irin waɗannan soyayyen gaskiya ce? Even if it's gaskiya ce, ma ni bana cikin irin waɗannan wahalallun maza. Yana fadar hakan ya fara sauka entrance din. Kabir ya bi shi da kallo yana murmushi. Aminatu, sai da haske ya fara bayyana, sannan mutane suka leko gidan, duk da kasancewar kowa yana fama da kansa jimamin. Duk wanda ya shigo ya tarar da gawarsa Ahmadu sai ya zubar da hawaye. Dama can kowa ya saka ransa, sai a yi musu ta'asar da tafta kowa, saboda su suna da 'yan sa kai har biyu da barayin yankin suke matukar tsoro, domin ba sa yi ma barayin da sauki, musamman idan sun haɗu da su a wani gurin. Da taimakon 'yan tsirarin garin da suka rage, ake ɗauko zage, ake rufe gawarsu. Sanusi kuma aka ɗauke shi kan babur zuwa babban asibitin Shinkafi. A lokacin ne na ta fahimci har da Musa aka kashe. To jama'a, duka-duka na muka zo ƙarshen shirin namu, sai Allah ya kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan Radio Hausa da ke ƙarshen tashar ta Hausa TV, ni Zainab Bashir ne ke cewa mu zama lafiya.